Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin A Bari Ya Huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Rasha ta kai harhara ta samu babu kakkautawa a fadin kasar Ukraine da bai taba yi ba tun fara yaki a cikin watan Fabrairu shekarar 2022, inda ta harba makamai masu linzami 122 da gwamman jirage marasa mutuka a cewar jami'ai a jiya Juma'a. Hararen ya kashe akalla fararen hula 27 da kuma jikkata akalla 144. Ba tare da lissafa waɗanda suka makale a ƙarƙashin baraguzai ba. Hukumomi sun ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Kakakin ma'aikatar sojin saman Ukraine, Yuri Inhart, ya faɗa a wata tattaunawar talabijin cewa Rasha ta yi amfani da kamai masu linzami, samfarin hypersonic da cruise da kuma ballistic, ciki har da ƙira X-22 mai wahalar ganowa. An tabbatar a hukumance an samu fashewa a Kyiv da arewacin Kharkiv da yammacin Lviv da kuma gabashin Dnipro da Zaporozhia da kuma Odessa mai tashar jiragen ruwa. A ɗaya ɓangaren kuma, hararen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a tsakiyar Gaza da kuma kudancin Gaza ya sanya dubun dubatar Falastina neman mafaka a kudancin birnin Rafah, inda yawan mutanen da ke birnin ya ninka fiye da sau uku, wanda ya kai mutane 850,000, a cewar alƙalamin Majalisar Ɗinkin Duniya. Juliet Toma, daraktan sadarwa a UNRWA, hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijirar Falastinu, ta ce mutane na amfani da duk wani fili da babu kowa a ciki don gina rumfuna. Wasu suna barci a cikin motocinsu, wasu kuma suna kwana a filin Allah. Mafi yawan ruwan da ake samu ya gurɓace, tsarin tsaftar muhalli ya lalace, kuma banɗaki masu aiki sun yi kaɗan. Kusan ɗaukacin al'ummar Gaza sun dogara ne da tallafin ƙasa da ƙasa da suka haɗa da abinci, inji shugaban hukumar Fili Lazzarini a ranar Juma'a. Duk da wani ƙuduri da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a makon da ya gabata na neman a ƙara shigar da kayan agaji cikin gaggawa ba tare da tsangwama ba, amma babu wani sauyi da aka gani, inji shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a, hukumomi a yankin Tigray da ke fama da yaƙi da Habasha sun yi gargaɗi game da matsalar yunwa mai nasaba da fari da kuma illar yaƙin da aka kwashe shekaru biyu ana yi a arewacin ƙasar. Gata Churida, shugaban riƙo na yankin Tigray, ya ce sama da kashi 91 cikin 100 na al'ummar ƙasar na fuskantar barazanar yunwa da aka iya sanadiyar mutuwa. Ya kuma yi kira gwamnatin Habasha da ƙasashen duniya da su taimaka. A wata sanarwa da ya wallafa a shafin X wanda aka fi sani da Twitter, Gata Chu ya kwatanta halin da ake ciki da bala'in yunwa a Habasha na shekarun 1980, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane kusan miliyan ɗaya. Ba za a iya tantance halin da ake ciki a arewacin Habasha ba kai tsaye ba, saboda gwamnatin tarayya ta hana kafofin yaɗa labarai shiga yankin na Tigray. Jiya Juma'a, jami'ai sun faɗa cewa ƙalla mutane 20 sun mutu biyo bayan gocewar laka daga ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ya afkawa yankin Kibu ta kudu a gabashin Congo. Wannan ya kai adadin waɗanda suka mutu sakamakon ambaliyar ruwan da gocewar laka zuwa mutane 60 a Congo a cikin mako guda. Jami'ai sun ce gocewar lakar da aka samu a wurare sun haɗe gidaje a ranar Alhamis a unguwar Buhurini a cikin yankin Mogwemba. Shugaban yankin Walubila ya ce mutane 20 sun mutu ne sakamakon nutsewa da gidajensu suka yi a cikin laka. Gwamnati ta faɗa jiya Juma'a cewa tana ƙoƙarin aika ma'aikatan agajin gaggawa inda lamarin ya faru domin kwashe mutanen daga wurin.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya yau asabar din karshe karshe chip 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 a shekara ta 2000 to sauran kwana daya da izinin Allah ga masu tsawon rai ga shekara ta 2024 to Allah ya nuna mana
amin summa amin
yawa daƙiƙa daya tana hannun Allah
wayo
to Allah ya nuna mana kamar yadda muka fada kai tsaye bari mu shiga zangon gaishe gaishe da ku masu saurare kuka aiko mana
assalamu alaikum BOA Hausa mai magana mai sauraron ku a yau da kullum Usman Abdulmani daga garin Butti jihar Rifa jamhuriyar Niger ina yi wa filin abari ya huce fatan alkhairi dangane da labaran da kuka bayar daga farkon shekara har zuwa yau hakika dukkanin labaran da kuka bayar sun burge ni sosai ba ɗaya wanda zan ce ya girmi ɗaya duk labaran sun ƙayatar da ni sosai daga ƙarshe na gaida yan uwa da aminan arziki irin su Abdurrahman Abdubuti Mustafa Abdubuti Gabta Abdubuti Shaibu Usman Alish Buti Isa Mai Shaibu Buti Sani Dawu Alaska Tsatsun Burum Baba Umatu Mai Eluwa Ibrahim SD Kusfadaliya City Usman Muhammad Maiduguri Ismail Musa Duryan Fulani Abari Abdullahi Kirindim Bako Umar Kandil Wabukar Babura Kandil Wabukar Nagode BOA Hausa na gaida Baba Yakubu Makeri da Grace Alheri Abdu ta madaukacin ma'aikatan BOA Hausa baki daya da tsohuwar ma'aikaciyarku Halima Jamaru na gode ya tashi lafiya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kuna tare da Isa Abubakar tsoho mai barka a wallan mamma da ya mai hilan adaba alashe yana gaida malama Alheri da Yakubu Makeri ranna sun kun ba lambobi cikin su nan dauka ni abin da ba ni mamaki guda na shekarun da sun kawace wanda ya ga ana gudu shi ma shi na gudu ana gudu shi ma shi na gudu ya tambaye wani gudumi na ga an ga ce akwai fir na an kai zuwa ta zo kowa na son shi kai shi sa talula sharri san na yi tsayar sa inda zai lalle shi ya bani mamaki
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA mai sauraron ku ne baban dumaman bande. To hakika labarin da ya fi daukan hankali na a wannan shekara a wannan shiri na ku na bari ya huce. To gaskiya ni sai in ce labarin wannan wato wanda ya kisan kan nan aka kama shi aka kai shi gidan yari sannan kuma ya gudu. Da ya gudu ta hanyar jibin jikin shi a can a jirgin sama jami'an tsaro suka gano shi inda ya koye. To gaskiya wannan labari shi ne ya ɗauki hankali na mutuƙa amma dukkanin wallahi shirye-shiryen da kuke kawa musamman a wannan shiri na abar ya huce duk ranar da ban ji ba gaskiya dole sai na bi ku ta hanyar intanet na sake sauraron shi ko da huce. To a gaskiya ina da farko dai ina gaida ku jagororin shirin musamman wato Grace Alheri Abdu da Baba Yakubu Makeri da kuma tsohuwar ma'aikaciyar ko Halima Jimarawan da ita ce da take gabatar da wannan shiri. A gaskiya ina godiya sosai ina da dukkanin masu sauraron ku musamman Hamidu Kalalakuwa da yake Difa da Ahmadu Mamman Bande da kuma wato Tasi Unguwar Tudu wanda yake garin da Magaran da kuma masu sauraron ku gabaki daya na faɗin duniya ina gaida su kuma ina musu fatan za a yi sallah ko in ce za a shiga sabuwar shekara lafiya. Na gode ku tashi lafiya daga mai sauraron ku.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sashen Hausa na murya Amurka kuna tare ne da Haddadi mai kwamfuta mai yama local government case ta Nigeria. To a yau na shigo wannan shiri ne domin in gaya muku babban labarin da ya ɗo hankali na sosai wanda kuka bada wanda wani ya ji kiran ɗaya wani bawan Allah ya yi tsaye sai babanta ya fito ya gane da sigari ya nuna cewa to kai wani dama har da sigari kana sha yace ai dama idan ya sha giya inda ya sha sigari ba gaskiya ba ya jin daɗi sai yace har da giya kenan kana sha yace eh haka saboda lokacin da ya je gidan yari lokacin nan ne ya samu wannan tabi'a ta shan giya sai aka ce har da gidan yari ya zama kenan. To sai ya nuna mu kuma uban yari ya cewa eh lokacin da ya nemi wata mata ne da ya wani bawan Allah ba a bashi ba shine yasa hayyar ya abin nan ya halaka shi ko in ce ya kashe shi shi yasa ya zan ya je gidan yari. To gaskiya wannan labarin ya birge ni sosai baya ga haka ina gaida daukacin ma'aikatan sashen Hausa na BOA Hausa yake ina gaida abokina Adamu E Hanza Daura Kwamira Ilyasu Yakubu Dagawa Sami Sama Datte da Magaram Isa Jika mai saje Toro Zaki Sodangi Zomawa Baban Wasila da ke kwakwala akwai Faruku Makau Andare Yahaya da na Azari wani rabu Muhammad Awwal Ruwan Fili Fiddaus Ibrahim na Ibawa Alhaji Dashi ne Fitila mai ma Alhaji Bala Dan Garba a Sarara akwai Nazifi Ibrahim Rogan Malam akwai Aliyu Mahani Asfala na Maradawa akwai Aliyu mai gishiri Dogon Daji. A ƙarshe ina gaida dukkanin mai sauraron sashen Hausa na BOA sunana Haddadi mai kwamfuta mai yama daga jihar Kebbi a Nigeria.
Assalamu alaikum BOA barkanku da aiki ni masauraran wannan tasha ne musamman ma shirin ku na ji na abar ya huce na daɗe ina bibiyar ku akan wannan shiri abinda kuke ina ƙayatarwa amma ban taɓa rubuto muku wasiƙa ba ko kuma na aika muku saƙo na murya in ba wannan lokaci ba. To Aunty Grace Alheri ina gaida ki da ke da dukkanin abokan aiki naki ta na gwamma kuma da dukkan ku baki ɗaya ina muku fata alheri. Ina sa ran cewa wannan karin sakona zai isa gare ku fata alheri gare ku baki ɗaya.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh radio BOA mai albarka ina muku barka da safe ina muku barka da wannan lokaci sunana Fatura mai asa daga unguwar mai laye maska a garin Umar Funtuwa dake jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Naji maganan da kuke yi na shirye-shiryen da kuka yi wanda suka gabata gaskiyar magana ni dukkan shirye-shiryen da kuka yi a wannan shekarar da ta gabata ba wani wanda zan ce ya burge ni dukkanin su gaba ɗaya sun burge ni kuma ina da tabbacin ko da ban saurare su duka ba to na saurari 98 daga cikin 100 na shirye-shiryen da kuka yi na abar ya huce. Sai dai mu yi addu'a Allah ya ƙara muku ɗaukaka ya kara muku lafiya ya kuma kara mana lafiya baki daya. Daga karshe zan mika sakon gaisuwa ta ga waɗannan mutane. Na farko ina gaida fasoya na YG Buru, Emmanuel Jika, kani mai wankin hula gidan makaranta Zaria, sannan ba zan manta da Lawal ɗan Barnaba da ke bakorin jihar Katsina, sannan Alhaji Yusuf mai yadi Maska, akwai Lawal Ojo, akwai Bashir Audi Gangara. Ina muku fatan alheri Radio Murya Amurka mai albarka da fatan za ku huta lafiya. Sunana Bature mai Arsenal daga unguwar Melaye Maska a karamar hukumar Kuntuwa da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Na gode.
Assalamualaikum Murya Amurka, sunana Muhammad Pullo daga Mashiyo karamar hukumar Fune a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina muku addu'o'i ba dare ba rana, muna sauraron ku kuma ba dare ba rana, Allah bar zumunci. Yawa Allah ba mu zaman lafiya da abunda lafiya za ta shi a duk faɗin duniya, kuma Allah sa mu shiga sabon shekaran nan. Allah taimake mu shiga sabon shekaran nan lamin lafiya, kuma mu shiga bada addu'a. Allah ba mu zaman lafiya da abunda lafiya za ta shi. Murya Amurka, sunana Muhammad Pullo daga Mashiyo karamar hukumar Fune a jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Ina miƙa gaisuwa gare ku.
Assalamu alaikum, mai magana Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Hakikan labarin kuka bamu a wannan shekara ta 2023 mai ƙara, wallahi suna da matuƙar yawa. Kawai muna muku fatan Allah an gani kawai kawunan tasha da radio mai albarka ta BOA, musamman wannan shirin naku mai albarka mai farin jini na abar ya huce. Don haka zan yi amfani da wannan damar don miƙa dubin gaisuwa ta zuwa ga ɗan uwana da abokan arziki irin su Ado Salati Goma, ga Annabi Rijo da Garba Sahabi Allah Gashuwa, da Baba Gani Alhaji Nasiru a cikin Alhaji Umar Fa'iba Gashuwa da Adam Gashuwa, da Maimuna Aliko Auta Kafinta, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Wani alherin da yake cikin wannan shekara na mishi da 2024, Allah an guje haɗa mu da shirin da yake cikin sa, Allah an guje kare mu baki ɗaya. Na gode. Ni na Usaini Dangote Karasuwa, ku tashi lafiya.
Assalamu alaikum BOA Hausa. Assalamu alaikum masu gabatar da shirin nan namu na abar huce, shiri mai farin jini. Sunana Talatu Manjas Gobir daga samar Zariyan jihar Kaduna Najeriya. Ina son ku dai zaman da gaisuwa ta zuwa ga sardaunan samar Zariya Alhaji Bello Sa'idu da Alhaji Badano mai Gwanjo da ke kasuwar Jimeta Yola, da Isu mai ti samar bus stop Zariya, da malam mai zanen hula Gololo, da Isu Bazuka mai leda Gololo, da Alhaji Ma'azu Gyaza daraktan kamfanin Farmers Escort da ke nan samar Zariya. To ni a cikin labarurukan da aka bayar a shekaran ta wuce, labarin da ya fi birge ni shi ne na direban nan da yaron mota, wanda direban nan yana ya matsa mai yaron mota ya ce to bari shi ma dai ya lama abin da mai gidan shi yake mashi. Suka tafi a daji, ya yi faki, direba ya ce zai zagaya. Ya zagaya, lura da inda ya zagaya, shi ma ya falle da gudu, ya bi ta wajen shi, bai saurare shi, bai wuce da wajen shi da gudu. Direban shi ma yana waya, ga yaron motar shi yana gudu, shi ma bai tambaye ya faru, ya bi shi, suka yi ta gudu. Sai dai suka gaji, sannan yake tambaye shi me ya faru, ya ce shi yana shan iska ne. Wassalam, ku huta lafiya. Da fatan mun shekara lafiya, wannan shekara mai zuwa 2004, Allah albarkar da ke cikin, Allah ka sara mu da ita, Allah kiya mu da sharrin da yake ita. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, filin abari ya huce na sashen Hausa na Murya Amurka. Sunana Mahmud Salihu Ƙoramu daga jihar Zamfara. Gaisuwa ta ƙarshen shekara ta farko ta kuce ma'aikatan sashen Hausa na Murya Amurka masu wata da wannan shiri, musamman Antigira Tsariyar Abdul da Baba Yakubu Makeri. Sai kuma ina gaida mahaifiyata da abokiyar zamanta, ina musu fatan ƙarshen shekara lafiya. Ina gaida matata Sadiya Badamasi Mama Abdul Samad, da ɗana kuma Abdul Samad Muhammad Salihu. Ina gaida Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara. Ina gaida Malam Sani Bingiri mai walda ƙaura na Muda. Ina gaida Malam Abu Ƙaura mutum Abu Tsoroni. Ina gaida Banɗa Abdullahi mai shayi bakin kasuwa ƙaura na Muda, da Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa ƙaura na Muda, da Honorable Comrade Hafizu Balarabe Gusau, sai kuma Abdulmalik Sa'idu mai bire da Gusau, akwai Nasiru Musa Adafka Radio Nigeria Friday FM Gusau, akwai Malami Kura garin Sarkin Noma Jihar Yobe, akwai Hussein Dangote Karasuwa, akwai Ado Salati Gombe Ahmed na Radio, akwai kuma Idris M. Idris Zamaturu dan jarida a gidan Radio FM na Zamaturu. Da fatan sun ga wannan lokaci lafiya, Allah ya samu ƙarshen da lafiya kuma ya gwada mana ƙarshen wannan shekara lafiya da kuma sabon shekara. Nagode ya rafi BOA Hausa, mai magana Muhammad Salihu Kwaran Muri daga jihar Zamfara.
Aunty Grace, Baba Yakubu Keri da sauran ma'aikatan sashen Hausa na BOA, ina muku fatan alheri da fatan za mu yi bukukuwan ƙarshen shekara lafiya, kuma Allah nuna mana sabuwar shekara cikin yanayi na walwala da jin daɗi. To da farko dai, sunana Isa Rasta daga nan gurbin Ɓaure, ƙaramar hukumar Jibiya, jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To a cikin wannan shirin naku na bari ya huce, ni gaskiya labarin da yake ɗaukan mana hankali kuma dariya shi ne na wannan yaro da ya je gidan budurwarshi, kuma uban yarinya ya tambaye shi cewa yana shan sigari, ce eh, wanda a ƙarshe dai ya nuna cewa ai ya taba kashe uban wata budurwa ya tashi sanadiyar da ya sa ya je gidan yari kenan. To gaskiya kuma kamar yadda kai tambaya, gare mu mu masu saurare, idan mu ne ya zamu yi? To gaskiya ni ina ganin kawai abinda zan yi da kajin wannan labari, zan juya in bashi nan, ba zan ce na bashi ba, ba zan ce ban bashi ba, sai dai in ce mashi sai an jima in tafiya ta kawai. Allah ya sada mu da duka alkhairin da suke cikin sabon shekarun nan. Nagode.
Sashen Hausa na murya Amurka, sunana Sanusi Madattayi daga nan jihar Damagaram a Shamfuriyar Nijar. To albarkacin wannan dama da kuke ba mu ta ƙarshen shekara, zan yi amfani da ita na mika sakon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin ma'abuta sauraron wannan tasha ta murya Amurka. Da farko akwai Isuhu Makeri Madattayi, sai Ilyas Yakuba Digawa, ba zan manta da Yakuba mai aski ba da Rakaba, sai Musa Malam Indu Kazawai, akwai Haddaba mai kwamfuta Mayyama, sai Mamman Sani Dauda Cinwaza, akwai Malami Kura garin Sarkin Noma, Sani Da'u Alaska Tsatsin Barm, akwai Abari Abdullahi Karangim, Hamidu Kalallabuwa da Gija Hadifa, Babangida garin Umar Sabuwa a jihar Maradi, Muhammadu Nura Abubakar Salihu Shima a jihar Maradi, akwai Isaka mai Tambo Angon Bulki da gidan Rajin Dalal FM da ke tsibirin Dogon Dutse a jihar Doso, sannan akwai Lawal Sade Daura, sai Mansur Babur na fada, akwai Iliya mai Shayi Garkin Daura, sannan ba zan manta da Zane da Alifi Tifuwa wanda yake Mudik anan da Magaran ba, sannan akwai Lawal Sabon Telegangar Gogo da daukacin ma'aikata da ma masu sauraron tashar murya Amurka.
Baba, sai kuma wannan labari da ya fito daga hannun
sunana Nasiru dan uwa nan birnin Maradi mai yaran waya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barka da warhaka, fatan an wani cikin koshin lafiya. Alheri, barka da marici, da fatan kin wani cikin koshin lafiya. A gaida Baba Yakubu Makeri, ya ayyuka kuma ya fama da jama'a, masha Allah. To ina muka gaisuwa da fatan alheri ga kowa da kowa da ke cikin Radio Amurka. Yayi to gurbin alheri, labari ne yake da shi wannan. Wasu wani bawan Allah ne taho, sai biyo bakin hanya, ina cikin tahiya, sai bawali ya kama shi. Da bawali ya kama shi irin wannan dare ne can bayan sallar isha'i. Da bawali ya kama shi, ya yi tsaye yana wutsari, wutsari ya kai daɗi, sai ga wasu mata su uku sun taho. To da mata suka taho su uku, suna dare suna kawowa sai tusa ta kubce mai birbir sai wata ce kai 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 ana ruwa ana tida cikin matan wata ce ana ruwa ana tida ce to da ga wali kyahu sai ya ci uban mutum eh shi ma'anar shi an je gaba ya je gulman shi ana yi gaba ya kai gulma to ya san inda magana ta to haka zai cin uban mutum to fatan alheri a tashi lafiya
kawo ƙarshen wannan shekaran
haka shine ya kawo wannan shekara a ƙarshe
shekara da ƙarshe ka ji labaran da suka burge masu saurare da kuma to idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa kaga wannan ita ce asabar ta ƙarshe mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana abin da zamu bukata daga hannun
masu saurare ko
daga bakin zindai zance daga bakin masu sauraron shine sakonnin sabo shekara ga shi kashin sabo shekara
wanda yake bakin san cikin wannan lokacin masu danyi na sabo shekara amma wannan na musamman ne
wannan na musamman
so ai ko mana na sabo shekara
na sabo shekara to baba amma da din dukkan ma'aikatan shugaban sashen Hausa da dukkan ma'aikatan sashen Hausa muke ma masu sauraro muke mika godiya ta musamman ga dukkan ma'abutan wannan
da kasancewa da mu
da kasancewa tare da
baki
ɗayan wannan shekara to kuma fata Allah zai nuna mana shekara ta 2024 cikin koshin lafiya
da mana badin badada
Allah yawa to ina muku fatan alheri baba a madadin
baba Yakubu Makeri
alheri ke muku fata alheri da kuma fata zamu ga shekara ta 2024 lafiya da alheri
a zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashin hausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.